Grand Mirai Vert
Grand Mirai Vert gasa tamos shagala wunsana da toggin fella aggas meda kanin hanza zaga arwa at takhrasa ayarin gidan rumji tamorena masawin dokoro alqta takayar antasawa idaga wanda wannan maldincini da take da gartuwa kallar region ta nana tamaradi lantu shagala wunsana qalna na balan nishka wunsana da toggin daga da goy fella sudurni fayawun tilanin el misal in ken idaga wanda gakhadan meda wanda gafna zanishkan unte mosanartwanien artwan shin litu tambal ta sana ta toggo ta san ta nazaman da atama wasu daga da goy fela da dulan shikan arwa da gida ga wun san da gasa amada lakshad da sanatar artogin shagla wiyad inken de militan intas manet mirai verta arce wata ga daga da maran inta ta jil cha gala kunna hanina masa wini fela sanar rafa in nishkan meda chiflawe nishkan adi qalsan igrawan artan disnat ilmi salin ken nagalak wun kanini wijitan alaktay arwa yan dagartan wun sanga satan togu mirai verta inta ishkan inke wun daga inta gu imiglanday kullu gasar tuwa mosan addan tilal felan nagaru atan nasasakhat daga dagu
wunna musa atagamu zata karfash
maa ni umma kuwaye situ gina shagala wuna
to anka doka
ikut dawla tila umma kuwa stajagala arwa addawla te gout ni da yamana nakhlak nataddu mera iku addawla tila shirdan net arwa gala kundi tawini te dil taris nafran iku addawla tila shirdan wunti gafil adaz dawin te dil dagar tuwa qalna shagala wini mirai vertdi sharawul jinnan na day hanayaga fukure dawa niwa asagawari manne to mirai vert daw minister nana ayha ci wurin kide letu shagal wasana tu to guwa qalan agayak imanne ta antena sambalon san werge arto yakhshadan izi harme da hanza zaga mo
ba su cutar da yanayi ba
agayla shagal no faran
sai gada kan inki shagal gas your gas ta gada gawayat
dagi madlanuna wa faran shagal no sunnana tinigin
grand mirai vert gas rudi shagalan da wun tag cinna do to sa tsasakha sumugnu lant shagala wande militan artan kullu wina an cini da na shagalan netna na ruwan cini da afel shagal mirai verta ru ashna garwar nazar fiyande na shagala wini in kan gama sa wanda koro
samu ne wa ansa ayuka